نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa dake cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine na 105 a wannan yammaci na juma'a 26 ga watan rabi'ul awwal hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wacce ta yi daidai da 19 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna bayani dangane da hadisi na ummuna Aisha ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda take ba da labarin abin da ya faru da ita na kage da aka mata wanda wannan kagen kuma sai zama alkhairi gare ta domin ya ƙara fito da falalarta wacce ita ce falalarta ta 10 cikin jerin falalarta da muke lissafawa bayanin da muke yi a majalisin da ya gabata shine lokacin da ummuna Aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita labari ya bayyana mata na irin cece kuce da ake tayi dangane da kage da aka mata yadda wannan kage yayyadu a cikin garin Madina amma ita kuma bata sani ba sai daga kusan karshe karshe to ta nemi izini gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan za ta koma gida gurin iyayenta manzon Allah ya bata izini ta tafi ta je tattarar da mahaifiyarta a gida take tambayar mahaifiyarta ta ji ko irin labarin da ake ta yadawa akan ta na kage mahaifiyarta tace kwarai ko ta ji sai ta yi kokarin kwantar mata da hankalinta da nitsar mata da zuciyarta take ce mata kwantar da hankalinki babu mace irinki wacce take da kyau kuma take da kima da matsayi a gurin mijinta face kishiyoyi sun yi ta kai kawo wajen ganin bayanta saboda haka waɗannan maganganu da ake ta yadawa kar su daga miki hankali tace yanzu ashe mutane suna ta magana kan wannan al'amari tace fato daga nan hawaye ya dinga kwaranya a fiskarta baya kakkautawa bacci ya kaurace wa idaninta yanda ta ga rana haka take ganin dare abinci ya gagara wucewa ta makogoranta ta shiga cikin matsanancin yanayi saboda wannan kage da aka yi akan ta kuma ake ta yada shi cikin garin Madina. To wannan gabar in za a tuna akan ta muka tsaya a majalisin mu da ya gabata. Gabar da zamu tashi kanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani mataki ya dauka. To wannan ita ce gabar da zamu tashi akan ta. Bayan ummuna Aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita ta tafi gida. Ta je ta ci gaba da rayuwa cikin yanayi wanda yake mafi munin yanayi da zulumi da tashin hankali. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da yawayi gari sai ya kira wani sashe na sahabbansa waɗanda yafi kusa da su. Ya kira su su zo su zauna saboda ya shawarce su ya ji menene ra'ayinsu dangane da wannan kage da aka yi ake ta yada shi akan matarsa Aisha Allah ya dada ita. Ya kira Sayyidina Aliyu, mun san Sayyidina Aliyu yana da dangantaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dan babban manzon Allah da mahaifin Sayyidina Aliyu da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwa ɗaya uba ɗaya suke. Kenan da Sayyidina Aliyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴan baffanu ne. Wannan na farko kenan. Na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaban mahaifin Sayyidina Aliyu ya tashi tun yana dan shekara 8 yake gaban mahaifin Aliyu har ya girma har yayi aure. Kuma mahaifin Sayyidina Aliyu ya bashi kulawa wacce take ta musamman, kulawar da bai ba wa ƴaƴansa ba. Baya ga haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya girma yayi aure sai ya dauki Sayyidina Aliyu. Sayyidina Aliyu a lokacin bai kai shekaru 10 ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ya ci gaba da kula da shi saboda ya ramawa babbansa abin da babbansa ya masa na kula na hidima na dawainiya. Dama ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya masa ɗawainiya zai ƙoƙarin rama wannan ɗawainiyar da ya masa. Abinda annabi baya ramawa shine sharri. In ka masa sharri ba zai rama ba, amma in dai ka masa alkhairi ko da yanzu bai samu damar rama wannan alkhairin da ka masa ba zai jira wata dama ta zo ya rama. Baya bari ka masa alheri ya naɗe hannayensa, a'a zai jira wata dama ko da a lokacin da ka masa alherin bai samu damar ba, to gaba in ya samu sai ya rama wannan alherin da ka masa. Amma in ko sharri ka masa wannan baya ramawa. Wannan na daga cikin siffofin da aka siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su cikin littafin At-Taura. To tunda babban nan nasa ya masa ɗawainiya ya masa hidima sai ya ga ya kamata ya saka masa irin ɗawainiya da hidima da ya masa. Kuma bugu da ƙari babban nasa ba shi da abun hannu, ma'ana yana da ƙarancin wadata kuma ga iyalai ga nauyi, yana rayuwa da wahala, abin da zai ci ya fi ƙarfinsa. To sai zamanto rage masa Sayyidina Aliyu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dan rage masa nauyi ne. To kaga akwai alaka sosai tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da Sayyidina Aliyu. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ake ta yada wannan maganar akan matarsa ummuna Aisha, mutum na farko da ya fara nema shine Sayyidina Ali saboda kusacin sa da shi. Sannan kuma baya ga haka Sayyidina Ali nan siriki ne na manzon Allah. Kaga dalilai guda hudu. Dalili na farko dangantaka su ta jini ƴaƴan baffanu. Dalili na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallama a gidansu ya tashi gaban mahaifin Sayyidina Ali. Sai zama kaman ma Sayyidina Aliyu kaninsa ne. Sannan abu na uku, shi Sayyidina Aliyu a gidan Annabi ya tashi a gaban Annabi gaban Khadija. Sai dalili na hudu, Sayyidina Aliyu siriki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar masa da ƴarsa Fatima. Wannan yasa annabi ya fara neman sa dan ya ji ta bakin sa wani shawari zai bashi. Tunda Allah ya ce wa shawirhum fil amr. Da al'amarin da ya kunno maka kai ka nemi shawarin su. Allah ya ce wa amruhum shura bainahum. Al'amarin mu'minai shawarwari ne tsakanin su. In abu ya taso mutum zai shawarci musamman na kusa da shi sannan ya kara gaba ya kara gaba ya kara gaba. Waɗanda yake ga ya dace ya shawarce su zai samu nagartacciyar shawari daga gurin su yakan shawarce su. To Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kira Sayyidina Ali. Ya kira Usama ibn Zaid. Su biyun nan su da su Annabi ya fara. Usama ibn Zaid mecece dangantakarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallama? Shi ma dangantakarsa da Annabi dangantaka ce wacce ba ta nesa ba. Domin mahaifin Usama Zaid kenan, Zaid ibn Haritha, bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Khadija ta ba manzon Allah kyauta. Mahaifiyar Usama baiwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ya gada daga mahaifinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hada bawan sannan da baiwar sannan aure bayan ya yanta su. Ya yanta su kuma ya hada su aure, shine suka haifi Usama ibn Zaid. To sai zama Annabi yana matukar kaunarsa, har ma ce masa ake hibba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, masoyin manzon Allah, da manzon Allah yake matukar son sa. To Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kira waɗannan mutane guda biyu ya ji menene shawarinsu dangane da wannan magana da ake ta yada ta akan matarsa Aisha wacce ya fuso cikin mutane. Wanda ya fara yin magana cikin mutane guda biyun nan shine Usama. Yace ya Rasulullah, ahluka ya Rasulullah, wala na'lamu wallahi illa khaira. Shawarin da ya ba manzon Allah ke. Yace Aisha, Allah ya dade ita iyalinka ce, iyalinka ce, kuma babu wani abu da muka sani tattare da ita, babu wani abu da muka sani dangane da ita sai alkhairi. Saboda haka wannan maganganu da ake ta yawo da su ka watsar da su a bayanka, kar su maka tasiri, kar ka ɗauke su, kar ka saurare su, ba wani abu da muka sani tattare da ita sai alkhairi. Saboda haka ka riƙe matarka ƙaƙam, ka cire kokonto da tararrabi cikin zuciyarka. Wannan shawarin da Usama ɗan Zaid, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi, ya ba wa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aliyu shi ma da yazo sai bada irin tasa shawarin. Yace ya Rasulullah, lam yudayyik Allahu alayk wan nisa'u siwaha kathirun wa salil jariyata tasduquka. Wannan shine shawarin Sayyidina Ali. Yace ya manzon Allah, Allah madaukakin sarki ba zai kuntata maka ba. Allah madaukakin sarki ba zai takura maka ba ya takaita ka da mace ɗaya ko mace biyu. Mata suna nan barjak. A yau ko mata nawa kake so zaka iya aure? In ma 100 kake so, Allah ya yalwata maka bai kuntata maka ba. Saboda haka kan wannan al'amari karka daga hankalinka. Akwai mata ɗarurukan mata budurwai kyawawa masu addini zaka iya samu. Saboda haka Allah bai kuntata maka ba, karka kuntata wa kanka. Yace to amma shawari na ƙarshe shine, ai akwai baiwata da ta yanta wacce suke tare da ita, da ita suke wuni, da ita suke kwana. Idan tana da wata mummuniyar ɗabi'a ba zai ɓuya ma wannan baiwata ta ba. Saboda haka ka tambayi baiwar ka ji wani irin amsa za ta baka. Manzo Allah ya ce to ya gode. Kaga kenan Sayyidina Ali ya ba Annabi shawari guda biyu. Shawari na farko kar ya daga hankalinsa akan ummuna Aisha, ko da ya rabu da ita kar ya damu, zai iya samun mata waɗanda ba ita ba, Allah zai azurta shi, Allah bai kuntata masa ba, bai takura masa ba. Shawarinsa na biyu, ya samu wacce tafi kusa da Aisha, wacce suke wuni da Aisha, su kwana da Aisha, ita ce bai wacce da ta yanta Barira, ya ji numfashinta dangane da ɗabi'u da halayyar Aisha, Allah ya daɗa. To bayan ya ƙare ba shi wannan shawari, wannan ba wai yana nuna yana gaba da ummuna Aisha bane, a'a, kawai shi a iya fahimtarsa, idan an nemi ka ba da shawari to ka faɗi abin da kake ga shi ne, kar jin nauyi ko kara ya hana ka fito da shawarin da kake ga shi yafi dacewa ga wanda ya nemi shawari gurinka. Wannan kuma ita ce amana, kar ka boye abin da yake cikin zuciyarka, ka fito da shi ga wanda ya nemi shawari gurinka, kar ka masa mujamala. Mun san mujamala shi ne sai ka duba ka ga abin da ya ɗan fi karkata gare shi sai ka gaya masa, wannan ita ake kira mujamala. A'a, ka duba ka ga abin da kake ga shi ne yafi dacewa, tunda har ya nemi shawarinka yana so ka dora shi a turbar da ta dace. Wannan yasa sayyidina Ali ya bada irin wannan shawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To manzon Allah da ya ji wannan shawari na sayyidina Ali sai ya kira Barira, baiwar Aisha da ta yanta, sai tambaye ta kan me ta sani game da Aisha. Annabi ya tambaye ta, yace ya Barira, hal ra'aiti fiha shay'an yuribuki, yace ya Barira, shin kin ga wani abu tattare da Aisha da kike kokwantonsa, kike da shakku a kansa? Barira da ta buɗi baki, Allah yarda da ita, tace la wallazi ba'athaka bil haqq, tace a'a, na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya. Wa kenan Allah subhanahu wa ta'ala, tace ta rantse da wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiya, bata taba gani ko da so daya ba wani abu da take da kokwanto game da wannan abun dangane da ummuna Aisha, Allah ya dade. Kenan bata taba gani ba duk tsawon lokaci da ta rayu da ummuna Aisha, ba wani abu da ta gani wanda ta ji kamar kaikayi cikin zuciyarta, ko ta ji shakku ko kokwanto ko wani abu nazari, bata taba gani ba tattare da Aisha. Tace in ra'aitu minha amran aghmisuhu alaiha qattu akthar min annaha jariyatun hadithatu sinni tanamu anil ajini fata'ati dajinu fata'kulu. Tace in har ma akwai abin da zan ce na gani game da ita wanda abun zargi ne ko aibantawa, bai wuce ta ajiye gari, tunda ita yarinya ce karama, ta ajiye gari akuya ta zo ta ci ba. Tace ita babu wani abu da ta sani mummuna game da Aisha, in har ma akwai abin da za ta ce gashi nan mummuna game da Aisha bai wuce na gari da take ajiyewa na abinci, akuya ta zo ta ci ba, saboda karama ce. Amma banda wannan babu wani abu da za ta ce ta kula, ta lura, ta gani game da ummuna Aisha, Allah madaukakin sarki ya yarda da ita. To anan annabi yana ƙara samun gamsuwa dangane da yaqini da yake da shi kan matarsa, saboda annabi yana da yaqini kan matarsa, ya san matarsa mai imani ce, ya san mai takawa ce, ya san mai kamun kai ce. To amma tunda bai san gaibu ba, ba shi da hakikanin tabbacin maganganun nan da ake ta yadawa, shin sun faru, abun ya faru ko bai faru ba, ba shi da wannan hakikani. To shi yasa yake ta kokarin tuntubar mutane ya ji menene numfashinsu, menene shawarinsu. Wannan zai nuna mana ƴan uwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba, domin da ya san gaibu ba zai tsaya yana wahal da kansa ba, ba zai tsaya yana bibiyar mutane yana jin shawarwarinsu ba. Inda ya san gaibu, a lokacin da aka fara yaɗa wannan magana ta ƙarya, zai ce ƙarya ne, ba abin da ya faru, gashi ma yanda suka taso, sun taso daga guri kaza, suka taho guri kaza, ga yanayin yanda suka taho har suka iso, da annabi ya san gaibu, duk zai bayyana waɗannan bayanai filla-filla daki-daki. Amma kasantuwar bai san gaibu ba, wane ne ya san abin da ya faru? Allah shi kaɗai. shi yasan abin da ya faru, saboda shi ne masanin gaibi, banda shi babu wani mahaluki. Mutum ne ko aljan da ya san gaibi. Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, kace la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba, waɗanda suke rayuwa a sararin samaniya da wanda suke rayuwa a ban kasa, babu wani wanda ya san gaibu illa Allah, sai Allah shi shi kadansa shi ne ya san gaibu. Kenan yanzu abinda ya auku na tahowar ummuna Aisha da Safwan bin Mu'attal, Allah kadai ya san me fa me yaya yanayin ya kasance, banda Allah babu wani wanda ya sani. To bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji numfashin Barira, sai ya shigo masallacinsa. Da ya shigo masallacinsa sai ya hau kan minbari. Dama sautari da dama, idan abu ya taso wanda yake da muhimmanci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hau kan minbari, imma ko jan hankali ko gargadi ko nasiha ko kuma wani abu dai wanda yake mai muhimmanci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hau kan minbari. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga masallacinsa, sai ya hau kan minbari. Da ya hau kan minbari, bayanin da ya yi shi ne ya ce, man ya'dhiruni min radulin balagani adahu fi ahli fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Wannan abin da Annabi ya faɗi kenan. Dama kamar yadda muka yi bayani, idan wani abu muhimmi ya taso, manzon Allah yakan hau kan minbari sautari da dama, lokatai daban-daban haka din ya faru. Kenan hawa minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai takaita da sallar juma'a kawai ba. Idan wasu abubuwa sun taso muhimmai, na jan hankali, na gargadi, na fadakarwa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hau kan minbari ya ja hankali, yayi gargadi, yayi fadakarwa, yayi wa'azi. Akwai lokacin da aka zo aka koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa akwai wata mata daga kabilar Banu Makhzum ba Quraishiya, tana aran kayan mutane, idan ta je ta yi amfaninta da wannan kaya sai ta ki dawo musu da shi. In suka zo suka tambaye ta, wance ina kaza da na ara miki, sai ta ce yaushe na karba aran abinki, karki mun sharri. To haka sai ta tsallaka ta je gurin wata ita ma, sai ta ara abu, ta je ta yi amfaninta da abun, in ta kare sai ta rike abun, ba za ta mayar mata ba. Idan waccar din ta zo tana tambayar ta, sai ta ce ni ban karbo abunki ba, yaushe na karbo abunki, karki mun sharri, karki mun karya. Sai zama ta tattara abubuwan mutane a hannunta. Shi ne aka kawo karanta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da aka duba abubuwan da ta ara gurin mutane, sun kai a yanke mata hannu, wato ya kai nisabi na sata da za a iya yankewa mutum hannu. Tunda yanzu ta musanta cewa ba ta karɓa ba, hakenan kaman ta mallake musu abun ba bisa daɗin rai ba, kamar yadda ɓarawo zai je ɗauki abunka ba bisa daɗin rai ba ya tafi da shi. To shi ne Annabi ya yi yunkurin yanke mata hannu, ya sa ta layin ɓarayi. To Quraishawa hakan bai yi musu daɗi ba, basu so a yanke mata hannu ba. Shi ne suke ta tattaunawa yaya za a yi a shawo kan al'amari. Ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fasa wannan hukunci da ya zartar a kan wannan mata 'yar kabilar Banu Makhzum. Sai wasu suka ba da shawari, suka ce a je a samu Usama ɗan Zaid, Annabi yana jin maganarsa, Annabi yana ƙaunarsa, Annabi yana sonsa, a same shi a roƙi alfarmarsa ya je kama kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya nema ma wannan baiwar Allah ceto gurin manzon Allah. Manzon Allah ya cancelin din wannan hukuncin, ya soke wannan hukuncin. Sai suka je suka samu Usama dan Zaid, suka ce muna nema ka mana shafa a gurin manzon Allah, ka nema mana ceto gurin manzon Allah. Wannan baiwa Allah, Annabi yayi hakuri ya fasa hukuncin da ya zartar mata na yanke mata. hannu. Usama ya ce, to zan garrama. Ya tashi ya tafi sai je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce, Rasulullah, ceto nake nema. Annabi ya ce, wani irin ceto? Ya ce, wannan baiwa Allah da ka yanke hukuncin yanke mata hannu nake nema, a daga mata kafa, a mata afuwa. Sai ran Annabi ya faci. Annabi sai ya hau kan minbar. Ya ce, a tashfa'u bi haddin min hududillah. Shin yanzu za ka nemi ceto a haddi cikin haddodin Allah? In ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce, wannan ɗabi'a ce ta al'ummar da ta gabace ku. Idza saraka fihimu sharifu tarakuhu, wa idza saraka fihimu da'ifu aqamu alaihi al-hadda. Ɗabi'a ce ta al'ummar da ta gabace ku. In madaukaki ya yi sata, sai a kyale shi, ba za a yanke masa hukunci ba. Mai faɗa a ji, mai mulki, basarake, idan ya yi sata sai a yi gumda baki, a yi shuru, a yi miɗik, kamar ba a yi ba. Amma idan makaskanci mai rauni ya yi sata sai a yanke masa hukunci. Annabi ya ce, wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina ke hannunsa. Lau Fatimatu bintu Muhammadin sarakat na ƙata'atu yadaha. Da a ce a yau, Fatima ‘yar Muhammadu ita ce ta yi satan nan, da tsabtan yanke hannunta. In tsayar mata da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala, nan shi ne adalci. Saboda haka wannan shafa'a da kake nema ba ta karɓu ba, hukunci kuma za a zartar mata. Annabi ya hau kan minbari ya yi wannan bayani. To, ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan wani muhimmin abu ya taso sai ya hau kan minbari ya yi kuduba, ya hau kan minbari ya ja hankali, ya tsawatar, ya yi nasiha, ya yi faɗakarwa. To, shi ne a wannan al'amari shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hau kan minbari, bayan ya yi godiya da yabo da jinjina wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai yake ya fuskantar da maganarsa zuwa ga sahabbansa. Ya ce, man ya'dhiruni min rajulin, wane ne zai mun uzuri? Menene ma'anar uzuri? Ya ce, wane ne zai mun uzuri dangane da mutumin da cutarwarsa ta zo gare ni ta afka kan iyalina? Annabi ya ce, na rantse da Allah. Annabi ne yake rantsuwa sallallahu alaihi wasallam. Annabi mun san ko bai rantsuwa ba, maganarsa karɓaffiya ce, musamman yana magana da sahabbai wanda suka san wane ne Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai sun fi mu sanin wane ne Annabi, sun fi mu sanin kimar Annabi, sun fi mu sanin girman Annabi. Shi yasa ana ce Annabi ya ce kaza, an yi an gama, ba mai ƙara ko uffan ba mai ƙara cewa. Annabi idan ya zo ya shata layi, ba mai tsallaka a cikin sahabbansa. Mu ne za a ce wani kaza sunna, Annabi ne ya ce a tunda sunna ne, ai ba sai nayi ba. Ina sahabban Annabi ba haka suke ba. In dai an ce wannan abu Annabi ya yi, to an yi an gama. Annabi baya so an yi an gama. To, Annabi yana fuskantar mutanen da suka san wane ne shi, su ne sahabbansa. Da su yake magana, amma duk da haka gashi yana rantsuwa. Ya ce, fa wallahi, na rantse da Allah. Annabi ya ce, ya rantse da Allah, ma alimtu ala ahali illa khaira, babu wani abu da na sani na sharri tattare da iyalina sai alkhairi. Annabi shi ma ya yi shaida wa iyalinsa, ya yi shaida wa Aisha. Wannan ya ishi Aisha falala, Annabin Allah fiyayyen halitta, yana mata shaida ta alkhairi. To, wannan batu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa zai masa uzuri, me Annabi yake nufi da wa zai masa uzuri? Malamai sun yi kokarin fito mana da wannan lafazi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fiskoki guda biyu. Fiska ta farko, cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa zai masa uzuri, ma'ana yanzu tunda mutumin nan ƙarya ya ƙirƙira na ɓatanci ya jingina ta wa matarsa, wannan ƙaryar ya cutar da matarsa kuma ya cutar da shi. Saboda cutar da iyalanka cutar da kai ne.
iyalanka ba sa cikin kwanciyar hankali, kai ma dole bayan da za hankalinka ya kwanta. Bata iyalanka, bata ka ne, yanzu bata matar annabi, bata annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Matan banza na mazajen banza ne. Yanzu an ce Aisha matan banza ce, to yaya annabi fa sallallahu alaihi wasallama? To kaga ai cutarwar tasa bata takaita da Aisha ba, ta je har kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To tunda yanzu ya cutar da Aisha, ya kirkiri ƙarya na batanci, ya jingina gare ta, wanda cutarwar bata tsaya akan ta ba, ta je kan manzon Allah, kaga manzon Allah zai iya daukan mataki. To saboda haka idan ya dauki mataki, wa zai masa uzuri ya bashi hanzari, ya fahimce shi? Kar ai ta cece ku ce annabi aga kaman bai kyauta ba. Mun gane bayani cewa da yawa zai masa uzuri, a cikin ku wa zai mun uzuri inda zan dauki mataki kan mutumin nan da yayi batanci wa matata, kan mutumin nan da yake kokarin bata sunan matata, wanda ya jefe ta da zina. Al'amari yayi muni. To saboda haka yanzu in zan dauki mataki a kansa, waye zai mun uzuri ya bani hanzari kan cewa abin da nayi daidai ne? Wannan fiskantarwa kenan da wasu daga cikin malamai suka yi dangane da wannan lafazi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa man ya'dhiruni, waye zai mun uzuri? Wasu kuma daga cikin malamai suka ce abin da annabi yake nufi anan, cewa man ya'dhiruni, ma'ana man yansuruni, wa zai taimake ni? Saboda al-aziru a kalmar larabci tana zuwa da ma'anan an-nasiru ko an-nasiru. Al-aziru ma'ana mai taimako. Man ya'dhiruni, wa zai taimake ni? Yana annabi kamar yana neman taimakon sahabbansa. Cikin sahabbansa waye yake da ƙarfin hali da jajircewa na iya taimakon annabi bisa ga wannan al'amari da aka zargi matarsa da shi ƙage na ƙarya, wadda kuma shi yana da yaƙini matarsa ba za ta aikata wannan abun ba? To wa zai taimake shi wajen ɗaukan mataki kan mutumin nan? Shi ne ma'anar man ya'dhiruni. Annabi ya ci gaba da cewa wa qad dhakaru rajulan, kuma tabbas a jita-jitan da suke ta yaɗawa na magana wacce take ta ƙarya, ta ɓatanci, sun ambaci, haƙiƙa sun ambaci wani mutum, ma alimtu alayhi illa khaira, wanda shi ma babu wani abu da na sani na sharri tattare da shi sai alkhairi. Shi ne wa Safwan ibn al-Mu'attal. Kaga shi ma ya ishe shi mai ɗaukaka, annabin Allah ya masa shaida kyakkyawa, biyayyen halitta ya masa kyakkyawiyar shaida. Annabi ya ce kuma haƙiƙa sun ambaci wani mutum wanda babu wani abu da na sani tattare da shi sai alkhairi. Shaidar da annabi ya yi masa kenan Safwan. Yace wa ma kana yadkhulu ala ahli illa mai, kuma ya kasance ko kadan dade baya shiga gurin iyalaina sai tare da ni. In kaga ya shiga gurin iyalaina to yana tare da ni, amma shi kadan sa baya taba shiga gurin iyalaina. Kenan duka wannan na nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kyautata zatowa shi Safwan da aka jefe shi da wannan kalmar tare da matar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To annabi sai ga bakin sa ya shiru ya ji menene ra'ayoyin sahabbansa da suke halarci a cikin masallacin sa. Mutum na farko da ya fara yin magana shine Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad yana cikin as-sabiquna al-awwalun min al-ansar, wadanda suka shiga musulunci da wuri, suka yi rigaye wajen shiga musulunci cikin al-ansar mutan Madina. Sa'ad bin Mu'ad yana cikin jagorori na mutan Madina, ya musulunta a hannun Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mun san masanin Al-Qur'ani, kuma yana cikin sabiquna al-awwalun min al-muhajirin, yana cikin mutan Makka. Gabanin annabi ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, ya turo Mus'ab bin Umair bayan an kulla bai'atul aqaba al-ula tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutum goma sha biyu 'yan Madina. an kulla yarjejeniya tsakaninsa da annabi kan cewa za su karbi wannan musulunci gurin annabi bade kuma za su zo su yi mitin su tattauna da annabi yadda za annabi ya koma garin su garin Madina to anan ne sai annabi ya hada su da sahabinsa Mus'ab bin Umair yaje ya karantar da su addinin musulunci ya karantar da su alqur'ani to zuwan Mus'ab bin Umair gabanin annabi yayi hijira daga Makka zuwa Madina da shekara guda anan ne irin su Sa'ad bin Mu'adh suka karbi musulunci kenan tun gabanin annabi yayi hijira Sa'ad bin Mu'adh yana cikin wanda suka karbi musulunci a gurin Mus'ab bin Umair Allah ya dada su gaba daya ya halarci yakin Badar shi Sa'ad bin Mu'adh kaga wannan ta ishe shi falala sannan ya halarci yakin Uhud ya halarci yakin Khandaq a yakin Khandaq yayi shahada a lokacin da ake tonon rami na Khandaq wani mutum ya jeho masa wata kibiya sai ya same shi a agaransa mun san agara ko wannan yar igiyar da take saman dunduniya mai karfin nan ai mun san tana cikin santa na jini ko ina ma'aikata lafiya wannan guri idan aka samu akashi ta zubar da jini mai yawa alhaji za a samu akashi ko ba haka ba to abin da ya faru da Sa'ad bin Mu'adh kenan an sara masa wannan guri ya dinga kwaran yadda jini wannan ya zama sababinsa yadda jini ya dinga zuba dan har annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa an yi masa tanti jikin masallaci dan annabi yana zuwa yana gaishe shi yana duba shi to bai dade ba kuma sai ya ce gagarinku ya cika to shine ya fara yin magana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru sai ya fara yin magana ya ce ya rasulullah ana wallahi a'adhiruka minhu ya ce ya manzon Allah na rantse da Allah ni zan taimake ka a kansa kuma zan baka uzuri da hanzari bisa ga duk matakin da ka dauka a kansa in kana min al-aus darabna unqahu in ya kasance daga cikin mu aus shi ya fito daga aus ne mun san al-ansar bangarori guda biyu ne akwai al-aus akwai al-khazraj to shi Sa'ad bin Mu'adh ya fito daga cikin aus shine ma jagoran su aus akwai kuma Sa'ad bin Ubada shi ya fito daga cikin al-ummar khazraj kuma shine ma jagoras to sai Sa'ad bin Mu'adh yace ya manzon Allah ina tabbatar maka mu za mu taimake ka bisa ga wannan mutumi da cutarwarsa ya ratsa yaje har kan matarka kai ma baka tsira ba in daga cikin mu ne mu a kabilar Aus za mu kashe shi za mu dauke masa wuya gaba daya babu wani abu da za mu masa da ya wuce haka yace wa in kana min ikhwanina min al-khazraj amartana fa fa'alna fihi amraka in kuma ba daga cikin mu kabilar Aus ya fito ba ya fito daga cikin kabilar Khazraj ne to nan ka ba mu umurni duk umurnin da ka ba mu za mu aiwatar wannan amsar da Sa'ad bin Mu'adh ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan to bayan Sa'ad bin Mu'adh ya rufe bakinsa take sai Sa'ad bin Ubada sai farar sai ya mike yana mikewa sai kalli Sa'ad bin Mu'adh ummuna Aisha tana bada labarin tace mutumin kirki ne amma dai kabilanci a nan gurin ya ɗebe shi mun san kabilanci ko kabilanci ya ɗebe shi amma mutumin kirki ne bai imani shi Sa'ad bin Ubada sai farar sai mike sai kalli Sa'ad bin Mu'adh sai ce masa kazabta la'amrullah kai ƙarya ka kwanda yunwa saboda an san wanda yayi abin daga cikin Khazraj yake Abdullah bin Ubay bin Salul ya fito da kabilar Khazraj to amma shi Sa'ad bin Mu'adh dan dai kan ya fuskantar da maganar kai tsaye ga shi Abdullah bin Ubay bin Salul ya fito da Khazraj sai ba da zabi yace in daga cikin mu ne cutar wannan ta zo ya Rasulullah za mu kashe shi tunda shine jagora kawai umurni zai bayar a kashe shi in kuma daga cikin ƴan uwanmu ne wanda muke tare da su a Madina Khazraj duk umurnin da ka bamu ya Rasulullah za mu aiwatar da shi to sai Sa'ad bin Ubada ya tashi shi ya fito daga kabilar Khazraj ne wanda kuma yayi abin shi ma daga kabilar Khazraj ya fito Abdullah bin Ubay bin Salul shugaban munafikai to sai kalli Sa'ad bin Mu'adh yace kazabta la'amrullah na yi rantsuwa da Allah ƙarya kake baka isa ka masa wani abu ba kuma kai ƙarya ka kwanda yunwa kaga abu ya faɗe kenan tace mutumin kirki ne amma kabilanci ya debe shi yace la taqtuluhu baka isaka kashe shi ba wala taqdir ala zalika kuma wallahi ba za ka iya kashe shi ba kage kenan tabbas kabilancin ne ya Musa da dama wani lokaci shedan yakan dan kawo ziyara tunda su ba ma'asumai bane saban annabi ana daga musu kafa za su iya yin kuskure za su iya yin daidai wanda suka yi kuskure a daga musu kafa a kalle dubban daidan su saboda kurakuran su bai fi daya ko biyu ba in an samu to amma alkhairan su fa malala gashin tinkiya to mu kuma da kurakuran mu da alkhairan mu fa za iya cewa kurakuran mu ba su fi uku hudu biyar ba ba zai yiwu ba to amma su in ana lissafin kurakuran su da kyar su cika yatsun hannu to amma alkhairan su fa ba iyaka to shi yasa idan an samu sai ko kwaya ɗaya ko biyu ake daga musu kafa wai Bahaushe yace dan laifin kwana ɗaya ba za ba a kargwarzo ba kenan wanda zai kargwarzo a laifin kwana ɗaya wannan butulu ne bai san halacci ba to saboda haka idan an samu kaucewar kafa gocewar kafa kwaya ɗaya ko biyu baya sa aikon dalilin din sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda suna da nagarta wacce ta fitudu da girman dutse shi yasa suka sami mu matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wataala Allah ya jinjina musu ya musu sheda ta musamman wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walansari radiyallahu anhum waradu anhu Allah musu sheda cewa sun yarda da Allah Allah shi ma ya yarda da su لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة حقيقة الله يا يردد مؤمنين أيين ده suke maka mubaya'a karkashin bishiya Allah ya ce Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum wadannan duka sifofin su ne Allah ke zana mana cikin alqur'ani saboda haka tarka jilai fi daya ka kyamaci sahabi cikin sabon annabi daka halaka ba a kyaman sahabin annabi dukkan su kaunar su ake ba a kausasa harshe kan sahabin annabi ba a kushe sahabin annabi ba a aibanta sahabin annabi saboda abokai ne na fiyayyen halitta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama dole ka so Imam Tahawi a cikin littafin sa Aqidatu Tahawiyya yake cewa wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan وبغضهم كفر ونفاق وطغيان yace son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin addini ne kenan duk wanda kaga yana son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne addini ne wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan duk wanda kaga yana son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mai addini sannan son su imani ne son su kyautatawa ne inji Imam Tahawi yace wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addini ne mai addini shike son su san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imani ne mai imani shi yake son su san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautatawa ne mai kyautata shi yake son su Allah ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata hakika Allah yana son masu kyautatawa saboda haka dole son sahabban annabi yana daga cikin waɗanda Allah yake so tunda kyautatawa ne inji Imam Tahawi yace wa buhuduhum in sahabban annabi gaba da su kufurun kafirci kenan in kaga mutun na kin sahabban annabi to kafiri ne wa nifaqun munafurci ne in kaga mutun na kin sahabban annabi munafiki ne wa tughyan ketare iyaka ne in kaga mutun na kin sabon annabi dama mai ketare iyaka ne ba mai da'a bane ba mai biyayya bane wa Allah subhanahu wataala kenan mai son su shine mumini mai kin su shine munafiki mai son su shine mai addini mai kin su shine kafir shi yasa Allah ya ce li yaghiza bihimul kuffar wa'annan sifofi da Allah ya ambata na sabon annabi dan kafirai su ji gaibi dilli bakin ciki cikin zuciyarsu shine Imam Malik yace wannan na nuna maka duk mai kin sahabin annabi kafiri ne inji Imam Malik Allah masa rahama to saboda haka wannan bayani da muka yi kan Sa'ad bin Ubada mun dan so mu ja hankalin mutane ne kar a ji cewa Sa'ad bin Ubada yayi ta'assubanci ayi maganar da bai dace ba akan sa sahabin annabi kuma suna da matsayi na musamman a gurin Allah, suna da matsayi na musamman gurin manzon Allah, domin abokansa ne, da su yake shawari, yanzu ma ai shawarin yake yi da su, da su yake cin abinci, da su yake sallah, da su yake fita yaki, da su yake dawowa, da su yake zama ya huta. Saboda haka in ka kushe ɗaya daga cikinsu, ka kushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bahaushe yana cewa abokin barawo barawo ne, su kuma abokan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Ba yadda za a yi, manzon Allah yana nagartacce abokansa kuma su zama na banza, ba zai yiwu ba. Dole tunda ya zama nagartacce, su ma dukkansu nagartattu ne. Imam Tahawi ya ce wa nuhibbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbihim wa nubghidu man yubghiduhum wa bighayri alkhairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bil jamil. Inji Imam Tahawi yace mu so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu kyamaci wanda yake kin su, wanda baya ambatan su da alkhairi. Inji Imam Tahawi yace mu kyamaci, mu kyamace shi. Yace wa nubghidu man yubghiduhum wa bighayri alkhairi yadhkuruhum, mu kyamaci wanda ke kyamata su, wanda baya ambatan su da alkhairi. Waɗannan sune sahabban Annabi. To saboda haka karkaji kuskure ɗaya ko biyu, ɗaya daga cikin sahabban Annabi ya aikata ka faɗi maganar da bata dace ba a kansa, sai ka halaka, Allah ya tseratar da mu. To saboda haka wannan shine furucin Sa'ad bin Ubada. Ummuna Aisha sai ta masa uzuri, ta ce ta'assubanci ya ɗebe shi, sai tashi yayi wannan lafazi. To a nan sai ɗaya daga cikin ƙabilar Aus shi ma sai fusata, sai tashi ya ce kai ƙarya, kai ma ka kwanda yunwa, in ba sai mun kashe shi ba, sai mu ga wanda zai hana mu kashe shi. To daga nan sai masallaci ya rincaɗe, ya hargitse waɗannan su mai da martani, waɗannan su mai da martani. Wanda ya ce sai mun kashe shi, Usayd bin Hudayr, mutumin kirki ne, mahaddacin Alkur'ani, mai daɗin murya in yana tilawa Alkur'ani, shi ne ya zo yana tilawa, yana sallar dare a gidansa, dokinsa yana ɗaure, yaransa yana shimfiɗa, an kwantar da shi kusa da shi, dokin yana ta zabura, yana ta zabura kamar zai tsinke, yana tilawa yana sallar dare, dokin na zabura, in yayi shiru ya daina tilawa sai dokin ya tsaya ya daina zabura, idan ya ci gaba da tilawar sai dokin ya dinga zabura kamar zai tsinke. Kawai sai ya takaita sallar yayi sallama, da gari ya waye sai ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, jiya na ga abun mamaki. Ya ce me ka gani? Usayd bin Hudayr ya ce ai jiya da na tsaya ina sallah da daddare, doki na sai ya dinga zabura, yana tsalle yana ƙoƙarin tsinkewa daga igiyarsa, idan na yi shiru daga karatu sai ya tsaya ya daina zabura, idan na ci gaba da karatu sai ya dinga zabura. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ai mala'iku ne suka jiyo daɗin muryarka da kake tilawa Alkur'ani, suke saukowa, dokin kuma da yana ganinsu sai yana firgita, yana razana, shi yasa ka ga yana wannan fansama. Ya ce ai da ka ci gaba da karatun nan naka, da mala'ikun nan sun sauko cikin garin Madina, da kowa sai ya gansu lungu-lungu, sako-sako. Ya ce to amma shiru da kai da takaita karatun da kai da yankewa, sai suka koma, daɗin muryarka ce ta ɗebe su. Shi ne malamai suka ce wannan yake nuna maka ana so idan musulmi zai karanta Alkur'ani ya yi ƙoƙarin gyara muryarsa ta yadda mai saurarensa zai ji daɗin karatunsa. Annabi ya mana umarni mu gyara karatun Alkur'ani da muryoyinmu, murya mai daɗi, haka kiran sallah. To a nan masallaci ya rincaɓe da hayaniya tsakanin ɓangarori guda biyu, ɓangaren Aus, ɓangaren Khazraj, har abin ya kusa ya yi muni. Annabi da ya ga haka sai ya sauko daga kan minbari, ya dinga lallaɓinsu, yana ba su baki, yana kwantar musu da hankalinsu, yana nitsar da su. Sai wannan wuta da shaiɗan ya yi ƙoƙarin kunnawa sai ta lafa, sai kowa ya dawo cikin hayyacinsa, sai aka zauna ana huci. Da zuciya ta harba, ta tafi 90, wani nasa ta tafi ma 100. To Annabi sai ya nitsar da su, ya kwantar musu da hankalinsu, da yake yana da kima a gurinsu, in ya yi maganganu sai kowa wannan sai ya koma ya risina wannan sai ya shiru wannan da ya tashi jijiyoyin wuyansa sun fufuto idaninsa yayi jajawur bakinsa na kumfa yana ta inda yake shiga ba ta ne yake fita ba manzo Allah yana masa magana sai ya risina sai ya koma ya zauna to da haka annabi sai ya kashe wannan mutar to menene biyo baya wannan zamu jinkirta saboda kurewan lokaci har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na mako mai zuwa zamu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka fada waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته